watan Afrilu na shekara 2017 aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid daga Spain da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich can Germany bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a madadin zagaye na kusa da na karshe kwata final karawa na biyu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ajiya ta lallasa Bayern Munich da kwallo 4-2 a satin da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta tattaki zuwa Germany inda ta samu nasara akan Bayern Munich da kwallo 2-1 wannan yana nuna kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara haiwa zagayen kusa da na karshe wato semi final na UEFA Champions League na shekara ta 2016 zuwa 2017 a wasan da aka buga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain sun yi canjar sunan doki daya da daya a tsakanin su inda a wancan karawar sati da ya wuce kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din ta doke Leicester City da kwallo daya da nema don haka kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ita ma ta samu haiwa wasan kusa da na karshe semi final UEFA Champions League wannan yana nuna kungiyoyi guda biyu da kasar Spain sun samu nasara zuwa wasan kusa da na karshe sai a yau inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Juventus na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai din kwata final zagaye na biyu inda a zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta Juventus din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kwallo 3-0 don haka a yau kungiyar kwallon kafa tana Barcelona tana neman nasara akalla kwallo 4-0 kafin su samu kaiwa ga zagayen kusa da na karshe wannan yana nuni shine karawansu wannan yana nuna shine karawarsu ta 7 tun haduwar to ko kuma tun wannan yana nuna shine karawarsu ta 7 tun kafuwar kungiyoyin guda biyu inda a karawar duka kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu nasara a wasanni uku ita kuma Barcelona tana samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne a wasa biyu inda aka doka kunnan doki sau daya a dai wasan da za a fafata kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta Monaco ne za ta karbi bakuncin Borussia Dortmund Monaco dai ta yi tattaki zuwa Monaco ta yi tattaki inda ta samu nasara akan Borussia Dortmund a kasar Germany a wasan da suka yi a satin da ta wuce kwallo 3-2 don haka a yau din kungiyar kwallon kafa ta Dortmund na bukatar samun nasara a gidan Monaco akalla kwallo 2-2 nema wannan shine haduwar ta biyu a tun bayan kafuwar kungiyar za a fafata wasannin ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad huta lafiya